lost her mind.
It's your girl, Roma. Only me, nika ena sang abunde na keji. God only knows the type of plan he's got for me. Turn it a deaf ear to society.
Yeah, I don't listen to none of ya.
To da wasan ce ba na ji.
Yeah, I know.
To barina gwada musu shiga taurin kai ga adda babu yanda za su yi da ni. Dan tani ne ai za ku yi ku gaji. You talk a big deal, I suggest you practice what you preach. Put some respect when you say my name. Don't do this for the money or the fame. Put some respect when you say my name. They're looking up to me, I'm not looking up to them.
Ba na faɗa ma wani, asa ba magani. Sai dai su jiyo shi a cikin gari. Su ba mu guri, dole su ba mu guri. Su ba mu guri, dole su ba mu guri.
Focus don ma fi maganganun su baya kaina. Mai ciyar da ni ya daina. Kunfa ya kun, lakaja a kun. Aniyarka ne zai bi ka. Sun ce iyayena ba su haifa ta gari ba. The music I do way back a weeba. If I get cut up for a show and the number's not up to 7 digits, tell them bazanjiba.
Going hard every day, but I'm stuck in on my paper. Your biggest mistake will be showing on my way. I'm steady on my lane, huh? Playing with your way, cause so many hands pulling me down.
Say it is again. Ba na faɗa ma wani, asa ba magani. Sai dai su jiyo shi a cikin gari. Su ba mu guri, dole su ba mu guri.